Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar Litinin. Ita ce safiyar 17 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 bayan hijira. Ya dace da lissafin 4 ga watan Mayu 2026 daga wannan masallaci na Jami'u Muhammad Al-Amin a Azare cikin dauran mu ta littafin Al-Muqida wallafar Al-Imam Shamsuddin Adh-Dhahabi wanda ya rasu 748. Zamu tashi a wannan darasi na 7 daga fadin malam wa min at-tadlisi an yaqula al-muhaddithu an ash-shaykh alladhi sami'ahu fi amakin lam yasma'aha قُرِيَ عَلَى فُلَانٍ أَخْبَرَكَ فُلَانٌ فَرُبَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ الدَّارَ قُطْنِي يَقُولُ قُرِيَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الْبَغْوِي أَخْبَرَكَ فُلَانٌ وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ قُرِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرَ بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ يَتِي وَمِنَ التَّدْلِيسِ يَنَا دَغَا چِكِن نَوْءٍ تَدْلِيسِ تَدْلِيسِي أ چِكِن أَلْفَاظُ الْأَدَا أَنْ يَقُولَ الْمُحَدِّثُ malami yace an sheikh alladhi sami'ahu fi amakina lam yasma'aha game da malamin da malamin sa ne amma akan wata magana ko wani hadisin da bai ji ba malamin shi ne yayi karatu a hannunsa amma wannan karatun da zai karantar to bai cikin abin da ya ji daga gare shi sai ya ce quri'a ala fulani akhbaraka fulan an karantawa malam wani kaga cewa da an karantawa malam wani kamar yana wajen a karanta amma shi third party ne ba shi jabaki ba alhalin kuma baya wajen kwata kwata sai yanzu ba gashi muna yin daura a Azare ba wataƙila kai da kake jin wannan daura yanzu ka ji wannan karatun daga baki na amma karatun nake a Azare baka taba ji daga baki na ba sai kace azgar ya ce kaza sai zama magana a Azare aka yi ta ba anan akai ba kaga wanda zai ji kamar ba dole ya gane ba to wannan magudi ne mai hadari kware da gaske fa rubbama fa'ala zalika daru qutni yace daru qutni ma yana yin wannan ya kulu yakan ce quri'a ala abil qasim al bagwi akhbaraka fulanu an karanta wa malam abul qasim al bagwi malamin su ne cewa wani ya ce ka ya baku hadisi wa qala abu nu'aymin haka abu nu'aymin al-asfani mihilatul awliya shi ma yakan ce quri'a ala abdullah ibn ja'far ibn faris akhbarakum haddathana harun ibn sulaiman za ka ga cewa al-imam adh-dhahabi a cikin sirr al-amin nubala yayi wannan magana game da al-imam abu nu'aymin musamman game da ali ibn abdullah ibn faris wanda shine babban malami mafi girma cikin malamansa har yayi nuna cewa abinda yake din ba daidai bane yake cewa wa tawassau fihi wa idha atlaqa zalika abu nu'aym min hazwa dai karshen magana dogon magana ce wannan ma sura ce cikin suwaru at-tadlis wa min zalika akhbarana fulanun min kitabihi wana ya karantar da mu daga cikin littafin sa wa ra'aytu ibnu musdi yaf'aluhu wa hadha la yanbaghi yace naga ibnu musdi yana yin haka kuma wannan bai dace ba wa dhala yanbaghi fa innahu tadlisun was sawabu qauluka fi kitabi fulan domin wannan ijaza ce da ka karanta a cikin littafin wani to karka ce wani ya karantar da mu a cikin littafin sa kamar yanzu ka karanto wani abu daga littafin Imam an-Nawawi ko Ibn Hajar ko Sheikh al-Albani ko wani malami ko sai ka ce malam wani ya karantar da mu a cikin littafin sa ya ce kaza akwai ka ce ya ce kaza a cikin littafin sa bai karantar da kai ba wasawabu fi kitabihi ka ce litta a cikin littafin wani min at-tadlisi an yakuna qad hadara juz'an ala shaykhin wa huwa ibn sanatayn aw thalas ga gaskin tadlisanci kuma ya zamana cewa ka halarci wani majalisi na wani malami da ya karantar da wani karatu amma kana yaro dan nitsi babanka ne zo da kai kuma baka tabo da kai
ko ya zo wa aziya masallacin angon ku ka zo na ku ka ji sai bayan ka girma ko sai ka ce ya karantar da kai lalle lokacin baka cikin wa'ayin karantarwa kuma abin da ya karantar baka cikin wanda yayin fata da karantar da karatun shine an yasma'a an yakuna hadara kaga abin da aka ce hudur wato in attendance kenan ya zo wajen amma ba shine daliban ba ala sheikhin wa huwa ibn sanatayn aw thalathin shekara ka biyu ko uku fa yaqulu sai yace akhbarana fulan sai kuma yace ai malam wani malami nani walam yaqul wa ana hadir sai kace yazo ya karantar ni ina zauna ina dan yaro wa hadha fa hadha alhudur alari an idhn almusmi'i la yufid itisala wannan irin zaman wanda ka zauna ba ka da yancin zama ba maka register ba baka cikin lissafin daliban makaranta ko baka da hankalin gane makaranta gane mai aiki to bai da wani amfani bal huwa dunal ijaza bi maka ijaza daraja ba fa inal ijaza ta nau'u ittisalin inda a'immati ita ijaza ma tana da ittisali a gun wasu malamai wa hudur ibn amin aw amaini idza lam yaqtarin bi ijazatin kala shay'in dan shekara biyu ko uku ko biyar dan ya je ya zauna a wani majalisi an yi karatu indai malamin bai mai ijaza ba to da shi da babu da ɗaya ne kala shay kamar ba komai ne illa an yakuna hudurahu ala shaykhin hafidhin aw muhaddithin yafhamu fa yakunu iqraruhu bi kitabati ismi tifli bi manzilati al-izni minhu lahu fi riwaya sai dai in ya zamana ya je ya zauna gaban wani malami babba da ya san abin da ya kamata wato ya san cewa akwai yaro karami a cikin lissafin mutanen a cikin attendance din kuma yayi imba'i abin da yake nufi da idan aka yi majalisi ana yin hudur shine attendance za a samu takarda duka a sa sunayen wanda suke wana dan wane wana dan wane wana dan wane sai malamin yayi signing to duk wadanda ya musu signing din nan yanzu kamar ya musu ijaza ne to idan ya zama an rubuta sunan yaron a ciki ko malamin ya san akwai sunan yaron kuma yayi signing cewa ya yarda da wadannan su ne suka halarci wannan karatun to yanzu yaron ya samu ijaza kenan amma in ba haka ba bata da wani tasiri wa min suril adai haddathana hajjaj ibn muhammad qala قال ابن جريج فصيغه قال لا تدل على اتصال اكوي irin wannan isnadin haddathana muhammad hajjaj ibn muhammad qala ibn jurayj yakun qala haddathana qala dama ita ma akan kara ta ko ba a rubuta ta ba haddathana fulan qala haddathana fulan ko ba mutazo ana kaddarata to sai zama qala ce kai qala fulan to wannan qala din cewa wane yace ba ta nuna ittisali kuncin ta daya da anana ba ta nuna ittisali wa qadi tufirat fi sahabati amma an kauda kai game da sahabbai idan sahabi ya ce wane ya ce wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi ba dole sai in annabi ne ya gaya mashi baki da kunne ba tayu annabi ya fada shi baya wajen wa zai iya bada riwaya ce annabi ya ce kamar da Anas ya bayyana cewa Musa bai ba mu kasance muna tuhumar junan mu ba akan yi abu mutum baya nan kuma ya bada labari qala rasul kuma ka kaulin sahabi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa hukmuha al-ittisalu idza kana mimman tuyqina sama'uhu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan wani yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to hukuncin ta muttasila ce indai ta zo daga wanda ake da tabbacin ya koyi karatu a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sahabi su Abu Huraira su Aisha su Jabiru su Anas sablai dan Umar sablai dan Abbas sablai dan Zubair da sauransu waɗannan sahabban da ake da yaqinin sun ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to koda wannan abin da suke bada labari ta bayyana cewa ba sa wajen akai kamar Aisha ta bada labarin badul wahyi abin da ya faru lokacin annabi ya ji hadisin ta na farkon wahyi tana da hadisi a kanka yana cikin Bukhari da Muslim annabi ya je ko gan Hira sun yi kaza kaza da mala'ika ya dawo gun nana Khadija kaza 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 tiryan tiryan kuma ba ta cewa wane ne ya ce mun ga yadda akai wannan za a karba Anas dan Malik ya bada labarin abin da ya faru a Makka kafin hijira ko Sayyidina Abu Hurairah ya faru ya bada labarin abin da ya faru a yakin Badar wanda shi kuma ya musulunta ne bayan Khaibara to duk irin waɗannan ana karba daga sahabbai fa in kana lam yakul lahu illa mujarrad ru'ya idan wanda kuma shi bai da riwaya sai dai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗan yaro fa qauluhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mahmulun alal irsal idan yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace to sunan shi mursal amma shi ma ana karba domin sunan shi marasilus sahaba ne mursalus sahabi ne ka qaul ka mahmud ibn rabi' kama mahmud ibn rabi' yana cikin yara da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rusa musu yara wa abi usama wa abi umama ibn sahal da abu umama ibn sahal wa abi tufail amir ibn wasila kenan wanda shine karshen sahabbai wajen rasuwa ga baki daya waɗannan duka yara ne kanana mahmud ibn rabi yaro ne annabi ya rasu ya barshi yana yaro haka abu umama shi ma haka abu tufail mahmud ibn rabi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa kansa inda annabin ya dafa sai ya zamana har bayan ya girma ya dade a duniya amma wurin bai yi furfura ba wurin yana nan lafiyar shi laubakin gashi to waɗannan yara ne annabi ya rasu ya musu suna yara ba su kai sinin tamyiz ba amma sun gan shi suna iya tattuna kamanninsa suna iya bada labarin wani abu da ya faru da shi duk da haka za su iya bada hadisi sunan shi mursalus sahaba wa kadhalika qala من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي هكذا idan tabi'i yace kala ya danganta ga sahabin da aka san sun gamu da shi sun rayu tare ka qaulu urwata qalat aisha kaman urwa dan zubair in yace aisha ta ce bai ce haddathatni ammati ba ko khalati kai ko khalatsa ce domin mama sai tace asma'u bintu abi bakr yayar aisha ce sannan kuma shi ya zauna a gidan aisha bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gidanta ya rayu da ita shi yake shigo mata da baki masu zuwa tambaya ko masu neman fatawa har yake cewa babu wani hadisin aisha sai dai zaman na ji shi har na rike kawai akwai hadisin da ya ji shi so fiye da su 40 daka babu wani abu na cikin ilimin Aisha sai dai zama ya sani Aisha ta da manyan dalibai guda uku wanda suka shanye duka karatunta ɗaya daga cikin su shine shi wannan Urwatu dan Zubair sai Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf sai kuma Amra wannan mai zama ta daki ita ma to su waɗannan duka ƴaƴanta ne suna shiga wurinta suna mata hidima ita malamarsu ce to duk wani karatu da Aisha take karantawa sun gama iya shi da haka idan Urwa yace qalat Aisha to ba sai yace haddathatni ba wa qaul ibn Sirin qala Abu Huraira haka Muhammad ibn Sirin in yace Abu Huraira yace radiyallahu anhuma saboda sun zauna da su sun kwaya sun koya sun sake ji fa hukmuhu littisal to wannan mutasili ne ina fata mun gane to haka kai kiyasi akan wannan da duk wani dalibi wanda ya dade tare da wani malami yanzu al-imamu ibnu al-qayyim tsakaninsa da ibnu hajar afwan da ibnu taymiya sun yi zama na shekara wajen 15-16 kuma zaka samu maganganu da yawa na ibnu taymiya ibnu al-qayyim ya hakaito su a littafansa kuma akwai waɗanda babu su a wani waje kakab a duniya sai a cikin littafansa wato abinda ya ji daga malamin agun karatu ko agun fira ko a wajen wata zaman muqabala ko wani abu makamanci haka wanda shi kanshi malamin bai ma rubuta a cikin littafinsa ba zaka ji ya ce qala shaykhuna qaddasallahu ruhuhu wa qala shaykhuna ibn taymiya kaza to wata magana zaka same ta a cikin littafin ibn taymiya wata kuma ba zaka samu ba to kuma duka laha hukmul littisal saboda an san yadda suke وأرفع من لفظة قال لفظة عن وأرفع من أن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت تو وند يكي سما دا قال يتوشي أن أنت فقال كرفي ودكم يكي سما دا عن يتوشي أخبرنا wanda kuma ke da ita da akhbarana da zakara lana da anba'ana duka suna sama da an ita ce mataki na uku wa arfa'u min dhalika wanda kuma ke sama da wannan shine haddathana wa sami'tu shine an kure kina ittisali wa amma fi silahil mutaakhirin fa anba'ana wa an wa kataba ilaina wahidun malaman baya su suka zo suka rage ma anba'ana daraja fa kuma ita ana amfani da ta ne kawai a gurin ijaza da ita da an da kataba ilaina akwai mukataba duk waɗannan salam zaka ga malamai sun musu takhrijin asalin su a sunna kaga dai mun dai ji game da haddathana da akhbarana a cikin ayatu ta tarif sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi munawala wa kaman takardun da ya rubuta ya ba sahabbai yace ku je ko kai musuwa ne yadda aka ba su ana dadin nan haka suka tafi da su suka je suka bude suka karanta wa sarakuna nan wannan shine munawala kin sannan izinin da ya ba su cewa in kun je ku karanta musu shine al-iznu bi tahdis kenan shine ijaza din sannan su kuma wanda aka aika musu takarda kaga ya zama mukataba gare su kuma gani ya zama mukataba su sarakun da aka aika musu ya zama mukataba gare su haka malami sun tabbatar da waɗannan siyar din daga cikin waɗannan nasoshin sai al-maqlub huwa ma rawahu shaykhu bi isnadin lam yakun kadhalika fayanqalibu alayhi wa yanfu min isnadi hadithin ila matni akhara ba'dahu aw an yanqaliba alayhi ismu rawin mislu murrat ibn ka'ab wa ka'ab ibn murra wa sa'd ibn sinan wa sinan ibn sa'd alhadith al-maqlub shine a samu wani hadisi ya jirkice shine mutum ya ruwaito huwa ma rawahu shaykh malami ya ruwaito bi isnadin da wani isnadi lam yakun kadhalika wanda ba haka yake ba asali fayanqalibu alayhi isnadin ya rikice masa wayanittu yayi masa tutsu min isnadi hadisin ila matnin akhar sai ya tafi zuwa ga wani ya dauki isnadin wani hadisi ya sanya wa wani isnadin hadisin Abu Huraira sai ya sa hadisin Aisha na Aisha ya sanya wa Jabir aw an yanqaliba alayhi ismu rawin ko sunan wani mai riwaya rikice mishi mislu murrat ibn ka'ab sai mai da shi ka'ab ibn murra ko sa'd ibn sinan mai da shi sinan ibn sa'd fa man fa'ala dhalika khata'an fa qaribun wanda yake haka bisa kuskure na yau da kullun na dan adanci to matsalar shi ne sauki ce babu wata matsala babba in an gane kuskuren to za a yi tambihi ومن تعمد ذلك وركب متنا على اسناد ليس له فهو سارق الحديث ان كان سنتي فلان يسرق الحديث yana satan hadisi abinda suke nufi shine wannan watin ya kasance yana daukan wani isnadi ya sanya mai wani matni wanda babu shi wannan shine sai ka sun ce wani yana satar hadisi yana satar hadisin wata wani matni ya sama wani isnadi wani isnadi ya sama wani matni sai su ce fa huwa sariqul hadith wato yana rakkaba matni akan isnadi da gangan daga nan ya zama mai rauni ya zama malami mai rauni wanda ba za a karbi riwaya daga gare shi ba ya zama muttahimi abin tuhuma akan amanarsa da adalcinsa wa huwa alladhi yuqalu fi haqqihi fulanun yasruqu alhadith wa min dhalika an yasriqa hadithan ma sami'ahu fayad'i sama'ahu min rajulin daga cikin haka kuma akwai inda zai dauko wani hadisin da bai ji ba daga wani sai ya dinga tutiyar cewa ya ji wa in saraqa fa ata bi isnadin da'ifin limatnin lam yathbut sanaduhu fa huwa akhaffu jurman idan ya zama cewa ya saci isnadin yabo ya kawo matni wanda bai tabbata ba to laifin shi karami ne domin dama dai da an gani an san bai tabbata ba mimman saraka hadithan lam yasihha matnuhu wa rakkaba lahu isnadan sahiha wanda ya dauki isnadi mai wanda yake mai rauni ya rakkaba mishi matni mai rauni kaga dama dai ana nan a mace wannan kuma ya dauki matni mai rauni sai rakkaba mai isnadi sahihi wanda saboda sahihancin isnadin sai a je a karbi wannan macin to wannan abin da yayi mai nauyi ne fa inna hadha naw'un min al-wad'i wal-iftira wannan yana cikin nau'in ƙarya da kire fa inna dhalika fa in kana dhalika fi mutunil halal wal haram in ya zama cewa yayi haka ne a cikin hadisai da suka shafi shari'a halastawa da haramtawa fa huwa a'zamu isman laifin ya karu wa qattaba wa baitan min jahannam kuma ya zabo kan shi gida a wuta kamar yadda yake a cikin hadisin can da muka yi ishara hadisin man ta'awwata amada alayya kadiban falitaba ma qaro minan nar wa amma sariqatu as-samaa wad'a'u ma lam yasma' min al-kutubi wal ajza fa hadha kadhab kadhibun mujarrad mutum ya ƙarya cewa ya ji daga wani ko littafan da bai saurara ba ya ce ya ji su kuma ya karance su malam wani ai malami na ne kuma ya koya min kaza sai zama na cewa ƙarya ce yace to fa hadha kadhibun mujarrad wannan ƙarya ce kawai ga magari laysa min al-kadhibi ala rasul sallallahu alaihi wasallam bai cikin yiwa annabi ƙarya saboda dama littafin littafi ne da hadisan shi sun tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai yayi ƙarya ne wajen danganta alaka tsakanin shi da malamin mutum ya fito da bulugul maram sai ya ce zan koya muku bulugul maram kuma na koye shi ne a gun malam wani sai ya zama cewa a tarihanci malam wani nan bai koya mai ba kaga ya malam wani ƙarya kaga wannan ƙaryar nauyinta bai kai ƙarya wanda zai kikira hadisi ya ce annabi ya ce ba alhalin bai san inda aka samu shi ba bal min al-kadhibi al-shuyukh wannan ƙarya ce ga malamai walam yuflih man ta'anahu wanda yake wannan aikin baya tsira baya gamawa lafiya wa qallaman satarallahu alaihim minhum kuma kadan ne daga cikin su Allah ya rafa masa asiri duk wanda ya ƙarya yace suwa na malaman shi ne ko ba malaman shi bane sai Allah ya tona mai asiri sai asirin shi ya tunu fa minhum man yaftadihu fi hayati akwai wanda yake kunyata a rayuwarsa fa minhum man yaftadihu ba'da wafati wani kuma sai bayan ya mutu sai a gano kuma ai ta fada ana Allah wa dare fa nas'alu Allah sitra wal afwa muna roƙon Allah ya rufa mana asiri kuma ya fi mana kurakuran mu malam ya sake cewa at-tahammul wato hanyoyin daukan karatu hanyoyin da ake bi wajen daukan karatu bayan mun ji hanyoyin ada'i wajen bayarwa la yushtaratu al-adalatu halat at-tahammul lokacin da mutum yake koyan hadisi to ba dole sai ya zama mutumin kirki a wajen a lokacin adali ba ba dole bane bal halatal ada'i shi dai lokacin bayarwa domin akwai mutanen da sahabbai ne sun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai karatun da sanda suka ji shi ma ba musulmai bane suna kafirai suka ji wa'azin su na farko sannan suka musulunta wasu ma sai da suka yi shekara da shekaru wasu ma sai da suka ga haza sannan suka musulunta to wannan abin da suka ji kafin su zama mutanen kirki yanda suka zama mutanen kirki sahabbai babu laifi za su iya karantar da shi saboda a majalisin ka akwai wasu mutanen da suke ta kadarai kuma rasa jin magana suna ta jin karatu a ta fata Allah ya shirye su randa Allah ya shirye su sai su ji karatu sai su bada karatun zaka halatu tahammul ba dole bane sai mutum ya zama mutumin kirki fa yasihu sama'uhu kafiran wa fajiran wa sabiyan zai iya jin karatu yana kafiri kamar yadda ya faru da su Abu Sufyan da ire-iren su su Abbas da ire-iren su wa fajiran zai iya jin karatu yana mutum banza ana karatu shi ba karatun ne a gaban shi ba dai Allah da ya biyo da shi ta wajen wani kuma yana jin kasusuwan malamai har ya tuba da bai yadda ba da shaki ne wani dan bid'a ne amma sai Allah ya taimake shi yaji har ya gamsu wa sabiyan da kuma yaro karami fa qadra wa Jubair ibn Mut'im sallallahu radiyallahu anhu annahu sami'a nabi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fil maghrib bit-turi fa sami'a dhalika hala shirkihi wa rawahu mu'minan Jubair ibn Mut'im ya ruwaito cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta suratul tur a sallar magriba tur kitabin mastur fi raqqin manshur sanda yaji wannan karatun yana kafiri sanda ya bada labarin karatun ya musulunta wa rawahu mu'minan saboda haka babu laifi mutum ya ji karatu yana halin kafirci ko yana halin da ba na nagarta ba ko kuma yana halin yarinta in ya girma sai ya faɗa واصطلح المحدثون على جعلهم سماء ابن خمس سنين سماعا وما دونها حضورا وتأنسوا بأن محمودا أقل مجة ولا دليل فيه والمؤتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز ما لما حديثي سنسك كبك عيدا سكتي إن يارو يكي شكرا بير توين يسور ركرا توسونا شي سماع أما تنكسة شكرا بير إن يسور ركرا توسونا شي حضور وانتن داكي مغانا أبايا sai suka nemo dalil da suka isti'nasi da shi shine cewa Mahmud ibn Rabi' al-Ansari yana cewa aqaltu minan nabi sallallahu alaihi wasallama majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibn khams sinin min dalwi yana cikin sahih al-Bukhari da Muslim cewa ina tuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya mun majja shine ka guntsuwa a baki sai ka fesa haka kamar yadda zaka mai yaro wasa kana fesa mai ruwa to yace ya tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi wannan wasan annabi yana mushi wannan wasan yana diba ruwa daga guga yana kuntsa yana fesa mai shi kuma yana dariya yace lokacin shekarar 5 sai suka ce to tunda ya kiya yana da shekara 5 to yana cewa dan shekara 5 shine mafi karanci kaga wannan mafhum ne na adad mafhumul adad kuma la atibara bihi adadu sinin la atibara bihi shine saka je ya ce wala dalila fi babu dalili akan cewa daga shekara 5 wannan iya wuce 5 bai yi wayo ba wannan iya yin wayo kasa da haka wal mu'tabaru fihi abul lura kawai shine innama hiya ahli huwa ahliyatul fahmi wat tamyiz ya zama yaron yana da fahimta kuma yana da tamyizi al faham shine abinda an karanta mai zai gane ya rike at tamyiz shine tantance abubuwa ya san waye babansa ya san waye dan gidansu ya san waye bako ya san wane ne ya saba gani a gidansu waye bai saba gani ba wannan shine at-tamyiz idan yabo makaranta ya san yadda zai biyo koma gidansu ba zai bata ba bayan wanda duk inda yaga wani da kalan babur yace mashin din babansu duk inda mashin baki ne to babansu ne kawai eh suna da malamin islamiya su shi malam Ibrahim dinin zan ce malam Ibrahim ko sai ce malamin mu shi kadai ne malam Ibrahim a gunsu to kaga wannan babu tamyizi to idan yana mana iya mayyaze waɗannan abubuwan yana iya fahimta to shikenan wani yana iya shekara 5 wani ƙasa da haka wani sai ya kai shekara 10 ma kaga ko a makaranta islamiya ne ko boko ko hadda wani bai iya fara catching up da karatun sai ya haura 10 da sai aka mun bai da wayo wani kuma da wurwuri zai fara kamawa to ya danganta da irin yanayin yaran da yanayin inda suke rayuwa sakafa inda suke rayuwa da yanayin kuma halittar su hereditary gadan halittar hazaka asan hazaka da baiwa da kwakwalwa da basira duka yana da alaka da kwayoyin halittar dan adam abinda yake cewa IQ kuma malaman kimiya da masana suna cewa daga jikin kwaye halittar uwa ake dauka wallahu alam wannan wata sabga ce ta su can daban cewa a cikin hadin maniyin da ake hadawa a kera mutum to sashen na mahaifiyarsa shi yake bada wannan kwaye halitta take bada kwakwalwa zakira na hadda da na fahimta da na gane abubuwa to daga cikin kwaye halittar uwa ne saboda kan kaje ka aure da kikiya to sai ka ta asara kudin makaranta ta asara kudin makarantar ka yi tafiya a banza yaran ka ba su wani abin arziki ba wani ya ce gaskiya ne ko dai yana experience din matsalan ne idan ba ruwana ban ce ka fasa san budurar ka da kake so ban ce ba ruwana sai ce wai sugu tasarrufu fil isnadi bil ma'ana ila sahibil kitabi aw al juz'i وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا لأنه قدر زائد على المعنى ويجد التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزئي يا هل استوجن وتبادر رواية mutum ya tasarrufi a cikin isnadi har zuwa kan mai littafi. Abin da yake nufi shine yadda suke a zamanin su. Zaka ga Imam Zahabi da ire-iren su kamar Sus ibn Birzani din da su wancan Mizzi da makamantan su. Zaka ga suna kawo riwaya da isnadin su daga kan malaman su har su je su tike zuwa ga littafin da aka koya musu. Sahih Bukhari ne, Sunan Ibn Majah ne, ko Al-Kubra ce ta Baihaqi ko ta Nasa'i, zaka ji isnadin ya tike sai ya bi harkar littafin. To isnadin da ke farko din nan har zuwa bakin gabar littafin, to ba laifi kana iya tasarrufi a cikin sa. Inda aka ce akhbarana ka ce akhbarani, ko inda aka ce anba'ana ka ce anba'ani, ko ire-iren sa, babu laifi. Amma da zaran an shiga na cikin littafin, to karka canza musu, karka canzawa. Inda Muslim ya ce haddasana Yahya qala qara'atu ala Malik, to karka canza mishi wannan qala qara'atu din nan ka bar shi yadda yake, karka mai da shi qura'a ko anba'ana Malikun. Amma a wani wajen littafi zaka iya yin wannan tasarrufin. Wa kariha ba'dhum an yazida fi alqabir riwati fi dhalika, wasu malamai suna ganin kyamar a dinga sanya laqubbar malamai, don za ga isnadin cikin littafi babu laqabi. Yadda kaji din nan, haddathana Abu al-Yamani qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala haddathani Ubaydillah ibn Abdullah ibn Muhammad Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud an Abdullah ibn Mas'ud, kowa an cire mai muqami, annabi kai ake fara muqamin sha anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma duk waɗannan fa malamai ne za a iya cewa al-Allama al-Hafiz Sheikh Shuyukh zamanihi ko qadir qudati zamanihi, duka suna da muqamai na ilimi, amma ji ana fadan sunan su tsura. Haddathana Abu al-Yaman, shi yanzu malam Bukhari malamin shi Abu al-Yaman bazai fice haddathana al-Imam al-Fadil Sheikh al-Mubajjal Sheikh Ahli Khurasan Abu al-Yaman hafizahullahu wara'a, bazai fadi wannan ya cire mai wannan laqabin. Shi kuma zai ce akhbarana Malikum, Malikum za a ce Imam Ahli al-Madina Imam Dar al-Hijra haddathana Malik ibn Anas kaza, ba za a fada ba, kawai sunan shi Malik. Haka an ibn Shihabin, sunan shi kenan ibn Shihab, ba za a ce haddathana al-Imam al-Makki sahibur rihilati sahibu kaza sahibu fada'il mallantar ad-dunya mislahu Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri al-Fahmi al-Qurashi hafizahullahu wa mata'abihi wa nawarallahu darihahu, duk ba za a faɗi wannan ba, kawai a ce ibn Shihab. Haka zai je har sai an je kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kadai yake da muqami a cikin isnadi, a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko anin nabi sallallahu alaihi wasallam, shi kadai za a faɗi muqamin sa. To wannan karka saki ka canza irin wannan da abin da ke cikin littafi, wanda ma babu cikin littafi. Wasu malamai suna ganin makruhi ne a yi ta faɗan muƙamai da darajojin mutum a cikin isnadi, suka ce wannan makruhi ne. Wa an yazida tarikha sama'ihim, da kuma ƙara bayani akan date ɗin da ya ji, ce haddathana fulan fi sanati kaza kaza ko fi shahari fulan fulan. Wannan ƙarin zaka ji sa wasu isnadoji na ƴan baya, to wannan ma makruhi ne. Wa bi qira'ati man sami'u, da kuma faɗan cewa wane ne ya ja baki, wannan ma makruhi ne a cikin isnadi. Da annahu qadrun za'id, domin ƙari ne a cikin abin da aka faɗa ma alal ma'ana. Duk wannan malamai suna kyamatar shi a cikin isnadi. Idan wajen isnadi ne ko wani abu makamancin haka, to babu laifi. Kamar yadda ake yanzu, misali duk karatu sai an faɗi kwanan wata, an faɗi lambar karatun da sauransu, wannan wani documentation ne na zamani da ban yake da wancan. Amma shi isnadi sunayen malaman kawai ake so a ji, da kuma wato wanda suka garantar da su. Amma irin wannan tafarkin, to ba a so a ji shi a cikin isnadoji. Mu kwana nan ko? Ya isa ka? Wata sai da ta ce eh. To sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.